Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 19 ga watan Disambar shekarar 2022. To, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya sun ce akalla mutum 20 ne suka rasa rayukansu sanadiyar barkewar cutar amai da guda a wasu garuruwa.
Some died while some in the hospital for the outbreak of.
Kace wane garurun al'ummomi 10 a karamar hukumar Abi a jihar Takros River, mutane da dama sun mutu.
Yayin da jamhuriyar Niger ta yi bikin cika shekara 64 da samun yancin kai, za ku ji abin da ƴan Niger mazauna Najeriya da masu fafutuka ke cewa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar kan harin da ƴan bindiga suka kai a yankin Kulmani da aka samu man fetur a tsakanin jihohin Bauchi da Gombe Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Wani shafi na wani al'amari mai kama da almara game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 ya zo ƙarshe yau din Litini, inda kwamitin majalisar wakilai wanda ya binciki boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisa na Capitol ke gabatar da bayanin sa na ƙarshe ga jama'a kan yadda tsohon shugaba Donald Trump ya yi yunkurin tazarce. Bayan bincike na tsawon watanni 18 wanda ya hada da yin tambayoyi ma shaidu sama da 1000 da nazarin shafuka wajen miliyan 1 na wasu takardu masu nasaba da makonni na ƙarshe na shugabancin Trump da zaman saurare na bainar jama'a wajen sau 10 masu jan hankali, da alamar dai kwamitin na majalisar wakilai na shirin yanke shawarar cewa Trump da mukarrabansa sun yi abinda kwamitin ya kira yunkurin juyin mulki. Kwamitin ya kunshi 'yan Democrat 7 da 'yan Republican waɗanda ba su ga maciji da Trump su 2. Kwamitin zai kada ƙuri'a kan batun tura maganar gaba don ma'aikatar shari'a ta duba yiwuwar gurfanar da Trump da manyan hadimansa saboda rawar da suka taka wajen ƙoƙarin sauya sakamakon zaben da kuma hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon da jihohi suka gabatar, wanda ya nuna cewa Biden ya kayar da shi. Yayin da 'yan Habasha a fadin duniya suka zaku su ga ko shin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima mai sarƙaƙiya za ta yi aiki, wani gungun 'yan ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare ya hallara a headquarter muryar Amurka da ke nan birnin Washington don tattaunawa kan batun. Shirin mai taken Habasha hanyar samun zaman lafiya, wanda aka yada ta gidan talabijin, ya tara 'yan raji da ƙwararru da dai sauransu daga ƙabilu daban-daban na ƙasar Habasha saboda su samu damar da ba su saba samu ba ta yin magana kan tashin hankalin da aka shafi wajen shekaru 2 ana yi wanda ya daidaita ƙasar. Mahallarta sun ce ana matukar buƙatar tattaunawa ta tsakani da Allah irin wannan, muddin ana so a wuce zancen bambance-bambance na ƙabila. Akwai buƙatar yin muhawara da tattaunawa don fayyace komai, a cewar ɗaya daga cikin masu jagorantar taron, Etna Hapte, wanda wani manazarci ne ɗan asalin Habasha wanda ya ƙware kan tarihin siyasar Habasha da kuma ƙuryar Afirka baki ɗaya. An sake zaben ɗan shige-shige a tajiri kuma mai cike da burin nan Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu a yau ɗin nan Litini, duk wada zubewa da mutuncin saye sanadiyar taɓargazar almundahana wadda ta addabe shi na tsawon watanni. Zama shugaban jam'iyyar African National Congress ANC wanda zai yi har na tsawon shekaru 30 wani mataki ne na samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. Amma Ramaphosa mai shekaru 70 na kan kujerar da ke girgiza a yanzu fiye da lokacin da aka zaɓe shi shugaban jam'iyyar a karon farko a shekara ta 2017. ganin akwai tsatsaguwa yanzu a ANC, jama'iyyar da Nelson Mandela ya siffanta ta don jagorantar gwagwarmayar kawo ƙarshen bambancin launin fata. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta ba da rahoton sabbin hare-haren jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai yau Litini akasari a birnin Kyiv, babban birnin ƙasar, 'yan sa'o'i bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya sake kira ga ƙawayen Ukraine da su taimaka mata a ƙoƙarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take yaƙi da mamayar da Rasha ke mata. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuƙa 35 masu tarwatsa kansu waɗanda Rasha ta cillo su. Hukumar birnin Kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matuƙan sun auna birnin. Hukumomi a Kyiv sun ce ba a samu wani rahoto na waɗanda al'amarin ya rutsa da su ba, bisa ga bayanai na farko-farko, a yayin da shi kuma kamfanin tafi da harkokin makamashin Ukraine, Ukrainego, ya ce zai gudanar da ayyukan katse wuta na taɓaci a sassan Ukraine biyo bayan hare-haren da jirage marasa matuƙan suka kai.
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mutane da dama ne bayanai suka tabbatar sun mutu yayin da wasu ke kwanci a asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara a wasu ƙauyuka a jihar Cross River. Hukumomin lafiya a jihar wacce ke kudu maso kudancin Najeriya sun tabbatar da faruwar wannan lamari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Bayanai dai sun tabbatar da cewar akalla mutane 20 ne suka halaka yayin da wasu 16 ke kwanci a asibitoci daban-daban bayan da aka samu barkewar cutar kwalara a ƙauyuka 10 da ke jihar Cross River a yankin Niger Delta. Cutar dai ta kwalara da ta afku a ƙaramar hukumar Abi daga ranar 15 zuwa 17 ga watan Disamba da muke ciki na 2022. Musta Iware Iwara shi ne babban sakataren ma'aikatar lafiya ta jihar Cross River, kuma ya tabbatar da faruwar lamarin.
Those who are in the hospital as at Saturday.
Yana cewa ne bayanan da muka tattara daga ranar Asabar zuwa yau na nuna cewa akalla mutane 20 ne suka halaka yayin da 16 daga ciki ke kwanci a asibitoci daban-daban a jihar ta Cross River, kuma suna samun kulawa ta musamman. Ma'aikatar lafiya ta jihar dai tuni ta yi tanade-tanade da dama na ɓangaren bayar da kariya da kuma tanade-tanaden kashe ƙwayoyin cuta, kuma mun riga mun rarraba su ga shiyoyin al'ummomi 10 na waɗanda wannan lamarin ya shafa. Haka kuma ma'aikatar lafiya ta jihar ta tura wata tawaga ta musamman da ke kan iyakar jihohin Ebonyi da Cross River domin gudun ci gaba da yaduwar wannan cutar. Wani gano Musabasi Odom ya ce
some persons are currently in the hospital receiving treatment, but however I still want to commend you.
Ya ce wannan labarin da ya afku ya yi muni matuƙa sakamakon jin bayan gida da wasu al'ummomi suka yi. Mutane sama da 20 ne suka halaka, kuma da dama na kwanci a asibitoci daban-daban kuma suna cikin wani mawuyacin hali. Kodayake dai hukumomin ba da agajin gaggawa da gwamnatin jihar ta Cross River na ɗaukar matakai don gudun bazuwar wannan cuta a sassa daban-daban na jihar ta Cross River, kuma na ga ana raba ruwa kuma ana ci gaba da gwaje-gwaje ga waɗanda suka samu wannan matsalar. Ita kuwa wata ganau Mother Esther ta ce
some died while some in the hospital for the outbreak of cholera, so we need the help of the government or NEMA or Red Cross.
Tana cewa ne garurun al'ummomi 10 a ƙaramar hukumar Abi a jihar ta Cross River mutane da dama sun mutu yayin da kuma wasu ke kwanci a asibitoci daban-daban sakamakon faruwar cutar kwalara. kuma muna kira ga hukumomi a jihar ta Cross River da hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA da su dauki matakan gaggawa kan cewar idan mutane sun je makewayi to su tabbatar da sun wanke hannuwansu kamin su kai ga cin abinci domin kaucewa ci gaba da afkuwar wannan cuta. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA ta ce tuni ta kai dauki kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa wannan cutar bata ci gaba da yaduwa ba. Alhaji Shaban Abdullahi wani dan kungiyar ne a jihar Cross River.
Ma'aikatan lafiya wanda ake kira public health kuma sun kai gaggawan ma'aikata saboda shawo kan wannan bala'i. Da ma'aikatan lafiya sun aika sun kawo ma'aikatan lafiyan su suna kula da su, ana kakkara musu ruwa kuma ana ba su kula da kyau. To a gaske dai wannan mutane 20 da suka rasa rayuwarsu mu ma abin da muka samu kenan. Amma ba da yake ba tare mu bai kamata mu ce sai mun kirga gawacin ba abin da muka samu kenan. To mu da mun ci gaba da ba da dauki kawai na gaggawa saboda shawo kan wannan bala'i. Wato a gaskiya suna samun kula fiye da ake zato saboda abu ne da ba a so ya ci gaba. Ana kula da su, ana ba su magunguna akan lokaci, ana dai kula da su kuma an sa suna kwana cikin maganin sauro saboda kasan shi ma yana da illa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To yayin da jamhuriyar Niger ta gudanar da bikin jamhuriya tare da karan wasu gwamnonin makwabci ta Nigeria, ɗan ƙasar da ke zaune a Najeriya sun yi tsokaci kan ci gaban da ake samu na haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. Wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan da a jiya Lahadi 18 ga watan Disamba aka yi hidimomin tunawa da ranar da Nijar ta samu jamhuriya bayan zaben raba gardamar shekarar 1958 na samun yancin kai daga ƙasar Faransa, 'yan ƙasar ta Nijar mazauna Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da halin da ƙasar ke ciki, musamman kuma dangantakan jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Ga dai abin da wasu 'yan asalin jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya ke cewa game da wannan rana.
Ni ne Malam Adamu, mazaunin Nigeria. An samu ci gaba a Nijar kam sosai sosai, mun ji daɗin haka. Kamar batun iyaka ma da muke shige da fice, an samu sauki. Gaskiya gwamnatin nan ta Nijar ta bazum gaskiya ta mana abin alheri kuma mun gani. Kuma inda muke zaune ma a Nijeriya gaskiya muna samun gudun goyon bayan zama tare kuma muna jin daɗi gaskiya.
Kun ji daɗin lambar yabo da aka bai wasu gwamnoni na Nijeriya?
Mun ji daɗi gaskiya. Kamar gwamnan ne jama'a gaskiya mu ma mun ji mun yaba gaskiya akan al'amarin da aka bashi da gwamnan Yoruba da duka dai gaba daya. Mun ji daɗin haka gaskiya. Matakewan mu kam ta yi kyau. Mu dai mazauna Najeriya gaskiya babu wata tsokara, babu komi, muna zama lafiya kam da su. To alhamdulillah kuma gwamnatinmu da Nijar Bazum Muhammad, to Allah mai albarka.
Gunda farko na dai Suleiman Allah sunana. Gaskiya domin Allah mu da muke bakin boda gaskiya domin Allah muna jin daɗi game da abin da Bazum yake mai. Tunda kaga da farko da mu kaga muna kiwon dabbobi, muna sayan shanu, muna shigowa Najeriya da su, mu zo mu sayar. To kaga da ana takura mana abin da yake 700 yanzu ya dawo da shi 2000. To gaskiya alhamdulillah. Tunda kaga da an zamu tayo daga magadar zuwa garkin daura, tunda nan ce kasuwa. Da kaga akwai burgiyar da aka aje mana akan ya. To gaskiya yanzu domin Allah alhamdulillah sai mu zo kasuwa mu yi abin da zamu yi mu koma gida cikin kwanciyar hankali. To gaskiya mun ba abin da zamu ce dai mu ce Allah ya kara arziki, Allah ya kara dafa mu shiga da mulkin hidegi.
Ya batun tsaro.
A gaskiya domin Allah batun tsaro alhamdulillah. Kaga inda tunda naje gida wajen wata na 11 ina gida, amma ni domin Allah ban ma san ba cewa ana wasu abubuwa yana da tawa wallahi. Domin Allah tsakanin da Allah alhamdulillah.
Yan magana dai yana cewa bikin farar kaza babbela ba sai an gayyace ta ba. Don haka ne ma shugaban na jamhuriyar Nijar ya karama wasu gwamnoni 'yan arewacin Najeriya guda uku da suka hada da Maima Labuni na jihar Yobe da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello da kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu. Najeriya dai da Niger daidai suke, ji ta bakin mawakin jamhuriyar Niger Marigayi Gawo Filinge. Abin ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
To a bangare guda kuma gamayyar kungiyoyin fafutuka ta FACN ta ce cigaban da ake ikirarin samu a kasar ta Niger ba zai bayyana ba a zahiri muddin ba a warware wasu tarin matsaloli da ake buruz da su ba. Abdi Idi shine mataimakin shugaban kungiyar ta fafutuka a Niger ga abin da ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Suleiman Barma a Yamai.
Yana da kyau mu zama tsintsiya madarmin ki daya, kasar tamu ta zama jamhuriya. Me ye jamhuriya? A ce makaranta ba ta da matsala, a ce noma bai da matsala, a ce mun ciyo kan wanga matsala ta tsaro, a ce an shunhuda adalci a cikin kasanmu. Wasu 'yan tsiraru ba su wasa da kudin kasa ana kallon su. Kamata ya yi masa kishin kasanmu cikin zuciyarmu. Musan kasar ta mu ce mu duka da masu iko da 'yan adawa da 'yan farar hula da kowa da kowa, kasar ta kowa ce.
Abdu Idi, mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka a Niger. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sani Sha'ibu Malumfashi da rahoto na musamman.
A Najeriya, al'ummar yankin karamar hukumar mulki ta Alkalire da ke can jihar Bauchi, inda a kwanakin baya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi bikin kaddamar da haƙar mai a can wannan yanki, sun fara koka game da wani sabon al'amari da ya zo gare su na hare-haren 'yan bindiga waɗanda suke ɗauke da muggan makamai. Manyan bindigogi suka kai masu hare-hare, har wasu mutane da dama suka rasa layukansu, wasu kuma aka yi awon gaba da su, wato aka yi garkuwa da su. Shin ko yaya wannan lamari ya samo asali? Tambayar kenan da abokin aiki na Abdulwahab Muhammad da ke can Bauchi ya yi wa mazauna wannan yanki da abin ya shafa ta wayar tarho a hira da su kai. Ga abin da suke ce mai.
To ni so da ala Alhaji Audu wala kero ni ne ga ko mai gunduma na mai madi abin da yake faruwa yan kin gaba mai suka mata mana lamba ko manda mai sai an bunga na kashara mai hali mai ne a rana alamin yaran mu su je ji masu je sun samu barayi ne sun kwato wata mata da yatta wadda suka kwato mana bindiga wata mai tashi 48 wannan samun man sun ga an samu arziki suna so su daga mana hankali mu gagara ajiye ma'aikata wanda za su yi mana aikin wannan ina ga yana da daga cikin wannan abu gwamnatin tarayya ina kiranta da ta kawo hankalinta nan domin shi ne arzikin duniya wannan man ba na Najeriya kaɗai ba saboda haka ta babu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu kamar mutanen da suke jada an ka kasa jada kashi uku yanzu kashi biyu sun gudu yanzu mutanen mayari in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu yanzu watsewa ake kai ko jiya nan abinda yanzu mutanen suke gida na mota jiri.
Sunana Honorable Sa'adu Jigirin Bugu, kansila mawakilin mai madawata ke nan karamar hukumar alƙalai. Ran kai da gaskiya abin da yake faruwa kan kusan dan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta mana don a cikin yan kwanakin nan ba su ci na fin kwance garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren kusan ta ke kama ma yanzu dai ƙauyuka da dama an ɗauki watsewa a wuri don an ɗauki mutane aƙalla dai cikin yan kwanakin nan bayan zuwa mai girma shugaban ƙasa an ɗauka mana mutane a kai mu 15 zuwa 20 haka. Ni babban kirana a gwamnatin tarayya ina so mai girma shugaban kasa ko ce gwamnatin tarayya su ji halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin Sokoto ko Niger ko Kebbi zai iya alfahari da wurin mu amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwanan wuri yana fama da gagare mu don ko a cikin ɗan kwanakin nan kusan rijiyar da Buhari zai kaddamar da mu an ɗauki mutunci don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai kaba da rijiyar mai.
Suna Muhammad Abdullahi daga Lagamiri. A zan da yake faruwa shi ne kai mura na rashin tsaro wadda kidnap ya zagan da ke nan a yau ne yake. A kwana ke nan dai wanda aka zo Buhari ya kaddamar da maganar mai ya fita kwana uku aka dauki wata mata wadda kan wago gina ne. Ina neman kudin ba su kudi naira miliyan da ban kudin fansa wadda kuma har yau ba karɓo da kudi.
Honorable Yusuf Muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi daga karamar hukumar alƙalai ya yi ƙarin haske kan batun.
Abin da yake faruwa a karamar hukumar alƙalai ranar juma'a ƙarfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin Rimi ranar juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum 11 kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba kisa suka yi suka tarwa tsagari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwance a asibiti yanzu haka sun kashe mutane kuma sun kona 2/3 garin sun ɗebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi so lalle wannan abu ya faru amma zaben Duguri gwanan ne a Duguri Limin yana yankin Duguri ne shine abin da ya faru.
Sai dai kuma anata bangaren hukumar 'yan sandan jihar Bauchi a wata sanarwa da ta ba ta hannun kakakinta SP Ahmed Wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar 'yan bindigar.
Shin komi masu kula da harkokin yau da kullum za su ce dangane da wannan sabon al'amari da ya cinno kai da asubahin nan a can yankin alƙalire? Daura Ƙarfi ɗaya ne daga cikin masu yin sharhi game da al'amuran da suka jibaki harkokin yau da kullum a Najeriya. Shin yaya kake kallon wannan al'amari?
Sagan ga Allah duk mai tunani kuma wanda yake hangen abin da ke zuwa ya dawo ya san cewa wannan ba bakon abu bane because shi wannan abu da ya faru kaga dai ba karamar alheri bane ga ƙasa da kuma wannan yanki. to kuma ko bayan da aka gano wannan mai da kuma aka je aka yi lunchin wannan hakata za a fara kajirin maganar da mutane suke yi ko suna cewa ai man wata kasa ne ma aka jawo ko wani yanki na Najeriya aka jawo ta bututu aka kawo nan wurin irin suka da iri-iri kaga kamata ya ce su hukumomi an ga Allah sun yi shiri na zaune ba shirin tsayawa abin da ke ne shirin zaune duk wani abu da zai kawo cikas a wannan yanki ya kamata a ce hukuma an dauki mataki na tsaro alazan ga lorona fukafin akwai ma'aikata da yawa kenan fa ba ma ma'aikata yanzu mutanen karkaran ne yanzu gaba da yan kore su to na ga an kawo ma'aikata kuma an san irin siyasar da ake yi wannan wuraren in an kawo su kai ne ga Allah matsala za su baya karama ba so gaskiya shawarar da muke ba da kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka ayi tsari na zauna gaskiya magana ba na tsaye ba a kawo tsaro wurin nan saboda wannan arziki ba karamin arziki bane ga wannan yanki namu gaba da kuma kai da dukkan al'umma sun san irin kullakullan da ke wannan yanki shi kanshi rashin tsaron da ke a wannan yanki fa ba dan saboda kuma saboda arzikin da ke yankin ne yake shi to kuma zaka ta tabbata an samu saukin Boko Haram kuma yanzu kaga abubuwan da cewa an gano mana za a fara hadashi abubuwa ga san sun taso to muna kira ga gwamnati Allah ta tsaye ta kawo jami'an tsaro sosai wurin nan ba da tsaro dan jama'a musu cigaje wannan arziki da Allah ba mu to Allah sana kuma ka lura da fa duka yau da aka fara wannan daga cewa an gama nan ne wurin nan zo na ake lafiya ishu din Boko Haram nan ga kamar bai ma zo nan wajajen ba amma daga cewa an gama kawai kaga wasu kullakulla ne kenan wanda kowa ya sani cewa ana yi ma wannan yanki namu wurin da ke zo na lafiya kawai daga an gama yau kuma shi kenan zan fara dauke mutane an fara kore-kore mutane da sauransu to gaskiya sai an ta tsaye
to shi kuma Dr. Awal Abdullahi mai sharhi game da harkokin tsaro ga yadda yake kallon wannan al'amari
to kamar yadda dai muka sani duk inda aka ce akwai ma'adinai musamman a arewacin Najeriya za ka tada cewar to akwai wanda ba sa jin dadin abun ko kuma akwai wanda suke so su ci gajiyar abun ba hanyar take bisa ka'ida ba wannan shine yake kawowa kake samun ta'addanci ko yan ta'adda su zo su ko dan dai saboda bakin cikin cewa arewa ta samu mafita yanzu an samu man fetur ko kuma saboda suna so su kawo hargitsi yadda shike abun ba zai tunu ba haka zaka iya dawowa ma daga bangaren waɗanda suka maida abun sana'a da suke yin wannan domin biyan wa kansu wasu bukatu ko kuma dan jawo wani tarnafi dan haka kira ga gwamnonin jihohinmu da shugabannin mu da sarakunan mu shine su rika kai goro suna kai mari ga fadar shugaban kasa domin tabbatar da bada tsaro ga al'umman nan da suke a zauna a wannan inda ma'adanai yake ko da ka'ila yau kuma da tabbatar da cewar aikin nan ba a tsaya an bata lokaci ko kuma wannan barazanar da rayuwa ga da ake al'umman da kuma ma'aikatan da ke wurin da kashe su da ake yi bai sa an dakatar da aikin ba a tana da isasshen tsaro gwamnonin arewa kar su huta sarakunan arewa kar su huta masu fada ajin kar su bar gwamnatin tarayya ta huta akan wannan aiki a yi magana a yi bibiya a yi duk abin da za a yi da yake bisa ka'ida na doka domin tabbatar da cewa aikin nan ba a dakatar da shi ba ana yin shi kuma ana yin shi cikin gaggawa amma ana yin shi bisa yadda ya kamata a ce ana yi wannan wani hanya ne na kare tattalin arzikin arewa ana ganin cewa ga wata hanya ta samu
daukar ƙarin matakan tsaro a wannan yanki zai taimaka gaya wajen tabbatar da ci gaban tattalin arzikin ƙasa sanya malafashi mure Amurka daga Katsina a Najeriya
kuma da lallai yanzu kuma sai labaran wasanni
Wasanni a takaice.
Ana ci gaba da bukukuwan murna a kasar Argentina sakamakon gagarumin nasarar da kasar ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da aka gudanar a Qatar. Argentina ta sami daga kofin gasar ta duniya karo na uku a tarihi bayan da ta doke kasar Faransa da ci 4-2 a bugun penalty a wasan karshe ta gasar a jiya Lahadi. To sai dai fa bukukuwan ba su tsaya a kasar ta Argentina kadai ba domin kuwa sun bazu zuwa fadin duniya musamman ga magoya bayan shahararren dan wasan kasar Lionel Messi wanda ya sami cimma babban burinsa na daga kofin na duniya ya kuma kafa sabon tarihi a duniyar kwallon kafa a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan sakamakon wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya da kasar Argentina ta yi nasara a jiya Lahadi yayin da wasu da dama ke ganin kasar ta Argentina da kuma musamman Lionel Messi sun cancanci samun wannan gagarumin nasara wasu kuma na ganin aka san haka mai horar da ƴan wasan kasar Faransa ma yayi korafi kan alƙalancin wasan da yake ganin ya taimakawa Argentina a wasan na jiya Lahadi ra'ayin kocin ya zo daidai da na tsohon dan wasan Super Eagles na Najeriya Julius Agahua wanda wata zantawa da gidan rediyon Brila FM ya ce yana ganin an baiwa kasar ta Argentina nasara tun ma kafin a soma wasan shi ma dan jarida mai sharhi kan lamuran wasanni Umar Faruk Bokoyum yana da irin wannan ra'ayin
a wasan dabda na ƙarshe da suka buga da kuma wasan kusa da dabda na ƙarshe ma'ana quarter final semi final an ga irin yanda su alƙalan wasa da ita kuma hukumar FIFA take ta kokarin ta ga cewa ne kasar Argentina ta kai ga wannan kofin da kuma shi dan kwallon captain din Argentina ma'ana Lionel Messi mun ga yanda aka yi referee nan dan kasar Spain wanda korafin da kasar Argentina ta yi har ita kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kora shi gida akwai raɗaɗin da ake cewa still din kasar Argentina tana ta korafi akan ainihin masu alƙalan wasa na ƴan kasar Ingila wanda aka hana su hura wannan wasa ƙarshe aka dauko alƙalin wasa daga kasar Poland aka bashi wannan hura wasa wannan yana da nasaba da dai duk kokarin da ake yi dai a ga cewa kasar Argentina ta ci wannan kofin shi kuma Messi ya daga kofin kuma ya kasance ya kafa tarihin da babu dan kwallon da ya kafa shi a duniya
to bayan samun nasarar lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi ya bayyana buƙatar sa na ci gaba da bugawa kasar sa wasa duko da cewa ana ganin wannan ne wasa ta ƙarshe da zai bugawa kasar Messi wanda zai cika shekaru 36 da haihuwa a farkon sabuwar shekara mai kamawa da kansa ma ya bayyana cewa yana da nufin yin murabus daga bugawa kasar sa wasa daga wannan gasar ta cin kofin duniya to sai dai kuma a wata tattaunawa da wani gidan talabijin na kasar Argentina Messi ya ce ya sauya shawara bayan samun nasara a gasar ta bana haka kuma an ruwaito mai horar da ƴan wasan kasar ta Argentina Lionel Scaloni shi ma yana bayyana cewa yana da buƙatar kasancewa tare da Messi a cikin ƴan wasansa a gasar ta duniya mai zuwa shekara ta 2026 da za a gudanar a kasashen Amurka da Canada da Mexico Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
Sau daga labaran wasanni kuma sai labari a takaice.
To a takaicen wani shafi na wani al'amari mai kama da almara game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 ya zo ƙarshe yau ɗin nan Litini inda kwamitin majalisar wakilai wanda ya binciki boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisa na Capitol ke gabatar da bayaninsa na ƙarshe ga jama'a kan yadda tsohon shugaba Donald Trump ya yi yunkurin tazarci. Bayan bincike na tsawon watanni 18 wanda ya hada da yin tambayoyi ma shaidu sama da 1000 da nazarin shafukan wajen miliyan 1 na wasu takardu masu nasaba da makonni na ƙarshe na shugabancin Donald Trump da zaman saurare na bainar jama'a wajen sau 10 masu jan hankali da alamar dai kwamitin na majalisar wakilai na shirin yanke shawarar cewa Donald Trump da mukarrabansa sun yi abin da kwamitin ya kira yunkurin juyin mulki. Yayin da 'yan Habasha a fadin duniya suka zaku su ga ko shin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma mai sarƙaƙiya za ta yi aiki, wani gungun 'yan ƙasar Habasha mazauna ƙasashen ƙetare ya hallara a nan hedkwatar muryar Amurka da ke birnin Washington don tattaunawa kan batun shirin mai taken Habasha hanyar zaman lafiya. Wanda aka yada ta gidan talabijin ya tara 'yan raji da ƙwararru da dai sauransu daga ƙabilu daban-daban na Habasha saboda su samu damar da ba su saba samu ba ta yin magana kan tashin hankalin da ya shafi koko aka shafi wajen shekaru 2 ana yi wanda ya daidaita ƙasar. An sake zaɓar ɗan shige-shige attajiri kuma mai cike da burin nan Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu a yau ɗin Litini duk wadda zubewa da mutuncinsa ya yi sanadiyar taɓargazar almundana wadda ta'addabe shi na tsawon watanni.
To masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada a manta a koda yaushe muna nan a shafin mu na internet wato voahausa.com ko sashin hausa.com inda za a rika samun labarai da dumudumin su. Za kuma iya leƙa shafukan mu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da yake gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Timothy ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.